sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, barkamu da wannan dare na yau Litinin 6 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mutane a birnin Accra sun gaza zuwa wuraren aiki da kasuwancinsu sakamakon yajin aiki da jirgobi ke yi akan kira da suke yi gwamnati ta rage musu kuɗin man fetur. Hukumomi a New York suna kira ga al'umman jihar da su biye wa dokokin kariya na coronavirus biyo bayan gano mutum biyar da suka kamu da sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron. Muna kuma dauke da rahoto na musamman akan yadda 'yan Najeriya ke kallon sabon cutar ta coronavirus Omicron. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa ƙasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa ƙasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na hudu. A watan da ya gabata ne aka gano nau'in Omicron a Afirka ta Kudu, abinda ya sa hankalin kasashen duniya ya tashi yayin da gwamnatoci ke fargaban wani zagayen barkewar cutar kamar wutar daji. Adadin masu kamuwa da coronavirus a Afirka ta Kudu a duk rana ya ƙara a makon da ya gabata da mutum fiye da 16,000 a ranar Juma'a daga kimanin 2,300 a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Ramaphosa ya faɗa a wata jarida da ake wallafawa mako-mako cewa ga dukkan alamu nau'in Omicron shine mutane suka fi kamuwa da shi a galibin lardunan ƙasar guda tara, ya kuma buƙaci jama'a su yi rigakafin COVID-19. Kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafi a Beijing ta ɓangaren diflomasiyya. Ƙauracewar diflomasiyyar na nufin jami'an Amurka ba za su halarci wasannin ba na Beijing a shekara mai zuwa, yayin da Amurkar za ta bar 'yan wasan ƙasar su yi wasannin. Wannan zai kawar da abin da ya faru a shekarar 1980 lokacin da tsohon shugaba Jimmy Carter ya hana 'yan wasannin Amurka halartar wasannin rani da aka yi a Moscow saboda mamayar da tsohuwar tarayyar Soviet ta yi wa Afghanistan a ƙarshen shekarar 1979. Gidan talabijin ɗin CNN ne ya fara sanar da batun sa ran sanarwar matakin. Shugaba Joe Biden ya fuskanci matsin lamba daga 'yan majalisar dokokin ƙasar akan ya sanar da hana jami'ansu zuwa wasannin saboda keta haƙoƙin bil'adama da China ta yi, ciki har da tsare miliyoyin musulman ƙabilar Uyghur a lardin Xinjiang da kuma farmakin da aka kai wa 'yan rajin demokuraɗiyya a Hong Kong. A watan da ya gabata ne shugaba Biden ya ce yana duba yiwuwar hana jami'an gwamnatinsa zuwa wasannin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin sojan Myanmar ta yanke wa shugaba Aung San Suu Kyi da aka hanbarar da gwamnatinta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara hudu a yau Litinin saboda tada husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19, abinda wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Wannan shine hukuncin farko cikin jerin tuhuma-tuhuman da ake mata da tayu su sa Suci, wadda ta taba samun lambar yabon zaman lafiya ta Nobel Prize, ta kasance a gidan yari shekaru da dama. Tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, Suci yar shekara 76 ke tsare, lamarin da ya kawo ƙarshen takaitaccen lokacin mulkin demokradiyyar kasar. Tun daga lokacin Suci ta fuskanci tuhume-tuhume da yawa, ciki har da saba wata dokar sirri ta gwamnati da cin hanci da rashawa da magudan zabe, tana kuma fuskantar hukuncin zama gidan yari tsawon shekaru da yawa idan aka tabbatar ta aikata laifuffukan. A yau Litinin aka yanke wa Suci hukuncin zama gidan yari na shekara biyu saboda tada husuma, sai kuma ƙarin wasu shekarun biyu saboda saba dokar da ta shafi matakan kariyar COVID-19, abinda mai magana da yawun gwamnatin sojojin ƙasar Zhou Mintun ya faɗa wa AFP kenan ta wayar tarho. Dutsen Semeru da ke ƙasar Indonesia ya yi tumbuɗin ƙarin toka a yau Litinin, abinda ya kawo tsaiko a ƙoƙarin neman waɗanda suka tsira da ake yi yayin da hotunan da aka ɗauka ta sama suka nuna munin bala'in da aman wutan ya haddasa a ƙarshen makon da ya shige. Dutse mafi girma a tsibirin Java yayi aman wuta a ranar Asabar da ta gabata, inda ya fitar da toka da ta tashi zuwa sararin sama, lamarin da ya kuma haddasa ruwan tabo yayin da dabban mutane suka tsorata suka gujewa gidajensu. Akalla mutane 15 suka mutu. Hotunan da aka dauka daga sama sun nuna yadda tituna suka cika da toka da tabo sakamakon aman wutar, sun kuma laƙuma gidaje da yawa da kuma motoci, ciki har da manyan motoci. Cibiyar sa ido kan annoba ko wani bala'i ta Indonesia ta ce har yanzu ba a san inda mutane 27 suke ba.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da safiyar yau Litinin, mutane a birnin Accra sun gaza zuwa wuraren aiki da kasuwanci sakamakon yajin aiki da direbobin motocin haya ke yi akan kira da suke yi da gwamnati ta rage musu farashin man fetur. Hukumomin sufuri masu zaman kansu sun tilasta wa mambobinsu yajin aiki na zama wuri guda har sai gwamnati ta saurari kokensu. Wakilinmu a birnin Accra, Ridwan Mukhtar Abbas, ya aiko mana da rahoto akan haka.
Hukumomi a tashoshin motoci daban-daban sun matsanta wa haɗakan ƙungiyar masu motocin aiki da safiyar yau su tabbatar mambobi sun bi umarnin daina yin aiki cikin hanzari. Sun rinka matsanta wa mambobi da sun ka ɗibi fasinjoji su sauke su, wannan kuwa ya tayar da ruɗani saboda wasu suna ƙoƙarin bijirewa. Lamarin dai da wasa-wasa ya yi tsananin da saida 'yan sanda sun kaso maɗiban mutane da motocinsu zuwa wurin aiki. Ga abin da wani ke faɗi akan haka.
To me, I say police helping us is okay, it's good because there's no car in town. And we are stronger in the terms how to get car to our various places. We are, in fact, it's a problem. So as the police...
Ni dai a gani na bayar da mota da 'yan sanda sun kai yayi kyau saboda babu mota a gari yau, kuma muna fama yadda za mu kai inda za mu tafi, wanda ya zama matsala yadda 'yan sanda sun ka bayar da basin ɗinsu. Gani na yayi ba mota a gari, mutane na wahala. Ra'ayi ne mai kyau, ba kuɗi suke karɓa ba. Na kuma yi magana da wani mai motar aiki na kansa, ga abin da ya ce.
I have even daughter that is TD. So my driver came to me yesterday and
ina da motar da ke aiki. Jiya driver na yazo ya ce min gobe ba za su yi aiki ba. Da na tambaye shi dalili sai ya ce min kuɗin mai yayi tsada kwarai da gaske. Sai na ce ba laifi, ya dace. Lallai hakan ya shafi harkokina na yau, zan tafi aiki ni da kaina. Ya kamata in shiga mota amma gashi babu motar hawa. Har fasinjoji sun yi na'am da wannan mataki, kamar yadda wannan mutum yake faɗi a cikin gushi.
Gaskiya wallahi abin adamu, don idan an kare kudin mai mu za mu sai mu gaji. Ga yara sun je school, sun je makaranta, kudin mota ne, yara za mu yi yanzu to? Suna so mu yi sata ne, sata suka so mu yi ne, ni aka yi suwa ni makaniki ne, na ajiye aiki saboda wannan, ban yi aiki ba, ban yi ma gobe har gidi, in sun kwanciyar ne ba zai aiki ba, ya suka zama mata ne.
Sai dai, cikin ƙibtawa da bismillah, shugaban ƙasa Nanadu Dankwaku Fado ya yi amshi cewar ya yarda ya zauna da su a sasanta. A cikin wata wasiƙa da ƙungiyar masu motocin kansu ta ƙasa ta gabatar, kamar haka: zantarwa cikin hanzari, dakatar da yajin aiki. An yi kira ga shugabannin ƙungiyoyin motocin su dakatar da yajin aikin hakanan har a sadu da shugaban ƙasa. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Hukumomin New York suna kira ga al'umman jihar da su biye wa dokokin kariya na coronavirus, biyo bayan gano mutum 5 da suka kamu da sabuwar nau'in cutar coronavirus ta Omicron. Gwamnatin New York tana jaddada kira ga yin alluran rigakafi ga waɗanda ba su yi ba, kana waɗanda suka yi kuma su je su karɓi ta uku da za ta ƙara musu kuzari. Hajiya Ramatu Ahmed ita ce shugaban ƙungiyar African Life Center mai gangami akan coronavirus. Ta mana tsokaci akan wannan batu, inda ta fara da tabbatar mana da labarin ɓullar cutar a New York.
Mun samu wannan labari, amma abin da dai ake fadi ne yanda farko aka ce mu follow protocol social distance,
wato abin dokokin kiyaye kan nan,
kiyaye kan da wannan aka ce mana mu dinga yi. Sannan kuma wanda ba su yi vaccination nan, ba su yi kokari su yi vaccination nan, wanda kuma za su yi booster nan, su yi kokari su yi booster. Shi sa wannan da ake gaya mana don wannan sabon virus ba samu details ba, san
ba samu cikakken bayani kan shi ba ko?
Yes, don shi mu dai namu ne mu dinga wanke hannunmu, mu dinga 6 feet distance nan. Sannan kuma wanda ba su yi vaccination nan, ba su din su yi kokari su je su yi vaccine,
wato alluran rigakafi,
alluran nan. Sannan kuma wanda kuma suka yi aka kawo sabu na uku booster nan ma su yi. Yaran kuma akwai yara shekara 5 zuwa 12 su ma suna yi, sannan 12 zuwa 18 su ma ana yi musu. Shi sa mu dinga mu yi kokari mu yi ma yaran kuma vaccine.
To na san abin nan gwamnatin New York ta fito ta yi magana cewa mutane kasu jin tsoro, akwai matakai da New York ta dauka saboda kiyayewa. Ban sani ba ko ku daga cikin kungiyoyi da kuke gangami akan coronavirus, ko kuna da labarin wasu matakan da New York ke dauka na kiyayewa?
Shine ana duban lafiyar mutane, ka gani inda wanda da wani ciwo mai tsanani ana bari doctor mai shi ya duba mai shi, sannan a yi ma mai shi allura. Sannan kuma ka sani binciken da aka yi cikin wanga magani ba da wasa ba ne, shi yasa kowa an protect kowa. Sannan kuma wannan ciwo ya bari an gane kaman health cikin duniya duka dai ko cikin America ba equity cikin.
Wato ba daidaito ko kuma ba adalci tsakani?
Ba adalci. Wanda suka mutu cikin wannan corona farko, kin ka duba zip code din duka, unguwan talata, bakake da brown, black and brown, su suka mutu sosai. Shi sai ya bari yanzu an sa himma kwarai a yi kokari a ga lafiya mun wanda ba su da shi, kamar mu haka mun da ba mu da shi, muna unguwan talata ana bincika a yi kokari mu duka mu samu lafiya mu. Shi yasa aka sa kudi ana educating mu batun corona nan, don ka duba farko ba wanda ke so ya take vaccine na belle black and brown mu ba kake. Government America ma da kanshi mun ji abin da Fauci ke fadi kai lafiyar mu duka da vaccine na. Sannan ba kake doctors da scientists kowa ya tashi ya saya ma mutane shi, su duka suna kokari suna bincike.
Hajji Aramatu Ahmad kenan shugaban kungiyar African Life Center mai gangami akan cutar coronavirus a New York. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifan.
Shehu Erjau literature esloba dauke da sako ga al'umman Najeriya.
Najeriya, 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 babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu Najeriya.
Sallam sallam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya. Musulmai kin raskan mu hada kai mu gena nuna wariya, mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu ci gaban kasar mu ai Najeriya. Da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya. Tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya, dan haka kar mu yi wasa a kasarata. Yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya. Gare mu wai akwai kasar da shin tazarta ai Najeriya, babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya.
Najeriya, 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 babbar kasa ku zo ni ki shin kasar mu Najeriya.
Muna da arzikin kasa a Najeriya, muna da arzikin mutane a Najeriya, akwai yawan jihohi a Najeriya, kabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya.
To madalla, da fata an shakata da wannan faifai. Yanzu kuma bari mu koma gefe, Sani Shaibu Malumfashi ya kawo mana rahoto na musamman akan sabon nau'in cutar coronavirus ta Omicron da kuma yadda 'yan Najeriya suke kallon wannan cutar.
yanzu duniya ta kidima game da yadda sabuwar samfurin cutar corona wato omicron wacce ta bullo ba da jimawa ba ta yaɗe zuwa sassa daban-daban na duniya tamkar wutar dare. Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da cewa ya zuwa yanzu kasashe 38 ne aka sami a mutanen su dauke da waɗannan kwayoyin cuta. Galibin su sun dawo daga balaguro ne zuwa kasashen duniya. Domin kusan kowace daga cikin waɗannan kasashe da suka samu waɗannan galibin su zaka ga suna da mutum ɗaya zuwa uku, bakwai, takwas, sha wani abu. In baya ga kasar Ingila wacce aka tabbata tana da mutane 22 waɗanda suka harbu da wannan kwayar cuta. Hakan ya sanya wasu manyan kasashe suka dakatar da wasu kasashe 8 daga shiga kasashen nasu domin suna kudancin Afirka ne kuma an sami labarin bullar wannan cuta a kasashen nasu. Kai Najeriya ma kasa wacce tafi yawan jama'a Afirka ta yamma tana da akalla mutane 3 wanda aka tabbatar sun harbu da wannan cuta. Kuma galibin su sun dawo ne daga balaguro ya zuwa kasar Afirka ta kudu. Daraktan cibiyar hana yaduwar cutuka ta Najeriya Dr. Ifadayo Adelifa shine ya tabbatar da hakan sa ilin da yake bayani akan mutane 2 na farko da aka fara samu da wannan cuta gabanin a samu cikon na 3 a dan tsakanin nan. Ita dai wannan sabuwar cuta ta Omicron na da wuyar sha'ani kamar yadda likitoci ke faɗi domin yadda take rikita koko sauye yanayinta kamar da yadda kwararren likita kuma masanin halittar dan adam Dr. Yusuf Nadabo na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya yi mana bayani.
To adaman wannan ba wani abu ne sabo kuma a masana ilimin wannan fanni sun riga sun yi bayani cewa kwayoyin cuta musamman kwayoyin viruses suka rikide canza siga saboda haka alamomin cutar da suke aiwatarwa a wancan lokaci mai yawa su kara asasa su kara zafi mai yawa kuma ba za a samu akasin haka saboda haka babu mamaki bane dan an sami Omicron wato rikidewar ko kuma canza sigar cutar corona. Na biyu kuma kada jama'a su dauka suke an sami canzawa sigar Omicron ya tsaya akan canzawar sigar mai wannan gaba a sami canzawar wani sigar ta rikide cikin farkon barkewar wannan cuta ake ta fahimtar da jama'a cewa suna iya canza sigar wato su mutation saboda haka wannan ba abin mamaki bane jama'a kuma bai kamata ga sun samu zarmewar hankali akan barkewar cutar Omicron ba saboda an riga an karantar da jama'a akan COVID da kasashen duniya sun san yadda za su shawo kan wannan cuta. An yi training an practical duk wani abin da ya kamata a yi gwamnatocin kasashe daban-daban duk sun yi na ganin cewa wayannan kwayoyin cuta ba ta kawo illa mai muni ga jama'ar duniya ba saboda haka ko da an samu barkewar wata annoba jama'a ya kamata su yi amfani da darussan da suka samu wajen kare kansu.
Shikar Dr. Sa'idu memba ne a kwamitin hana yaduwar cutar corona ta jihar Kaduna kuma babban likita mai kula da asibitin gwamnati. Bayani yayi game da yadda cutar take da kuma yadda ake kallanta.
To gaskiya al'amari ana ganin cewa irin yadda hayagagan da take da shi da irin kamun kazan kukun da take da karfin yi yasa ta zama abin hadari. Kuma kasancewan babu tabbas game da tasirin alluran da aka yi na kariya a kanta. Wannan shi yasa duk wani ma'aikacin kiwon lafiya dole ya taka tsantsan, dole ya zama yana ɗarɗar. Kuma wannan ma dalilin shi yasa ainihin su kansu ƙasashen duniya an suka ganin cewa ga matsayin da aka cimma yanzu an samu canji matuƙa da gaske ga irin yadda ainihin ake kamuwa da kuma da ake mutuwa. Sai ake ganin kuma wannan abin ya taso a South Africa da sauran ƙasashen da suka jibji Afirka ta yamma har ma kamar Najeriya. To kaga alhamdulillah lahi mu a kasar Najeriya wannan banna da sauki amma ba ma fatan bannan yafi abinda aka gano a wasu kasashe amma kuma za mu iya cimma wani nasara ne kawai idan ya kasance kowannen mu ya yi kokarin karban wannan allura domin na farko ya kasance kana da ingantaccen kariya da zai yaki sauran gama garin corona din da su delta variant din kaga ka cimma wani matsayi wanda yake idan ma omicron din ya shiga kariyar jikinka zai iya yaki da shi misali tunda shi wannan akwai tabbacin haka kaga ba za a cimma wannan matsaya ba har sai al'umma sun kokari sun ji sun karɓi wannan allurai kuma in ban manta ba gwamnatin jihar Kaduna ta ba duk wani ma'aikacin jihar Kaduna damar har zuwa ƙarshen watan 10 ya tabbatar ya ji ya karɓi wannan allura in ba ka za a shiga ba zai ma shiga office ba kuma da wannan mataki da gaske kuma ita gwamnatin tarayya ta kwaikwayi gwamnatin jihar Kaduna ita ta ce zuwa 31 ga wannan wata na Disamba ko an ce ma farko wannan watan ne to akwai dai ta baba akan haka ba amma dai sun wadi a cikin wannan watan ne na Disamba akan cewa duk wanda bai alluran nan ba akwai matakin da za a dauka akan shi saboda haka haga wannan matakai da ake dauka akan waɗanda ake ganin gonta da iko akan su direct kai tsaye gwamnati tana so ne al'umma su san cikin koshin lafiya shi yasa ko ake jaddadawa akan mutane su kokari su ji su dauki wannan allura din wato abin da ke faruwa yadda dai nau'in corona din take yadda aka san nau'in halittar corona haka take sai dai jinsin kwan halittar gadon yadda suke a shishiri wanda ke shi kuma wannan bincike ne zai tabbatar da haka ko ni to wannan bincike ne yasa a gane cewa irin wannan kuma mutanen ba su manta ba shine mun yi bayani a kwanakin baya cewa idan kwayan cutar ta shiga jikin mutum wanda ake ce mashi host za ta saci kwan halittar gadon sa ne to tunan take sa ta hayyafa dan ita kashin kanta ba ta hayyafa ba har sai ta rabo da jikin wanda ta shiga to idan Allah ya kaddara ta shiga jikin wanda yake karfin kariyan jikin shi na da rauni kaga za ta samu damar za ta cikaranta babu baka sai fa cikin dan lokaci ya kai ta hayyafa da yawa za ta sha matukar wahala idan ta shiga cikin jikin bawan da yake da ingantaccen kariyan jiki saboda haka irin waɗannan kyankyasa da kuma mutation a rikida da suke samu gadan saboda su rayu wannan shike kawo irin nau'in waɗannan jinsi da ake samu na coronavirus domin a duk lokacin da tsanani yanayi ya tsauri su kuma sai su kokari su samu wani canji dan dai su rayu in muka yi la'akari da yanayin yaduwar cututtukan nan yana da alaka da sanyi domin inda ciwo ya taso mun lura cewa ainihin yanayin garin su yanayin zafi da sanyin wannan wuraren ba kamar na Afirka bane
shin komi ɗan Najeriya za su ce game da wannan sabuwar samfurin cutar corona wato Omicron na zanta da wasu
game da wannan maganar corona ko corona sabuwa da ake magana ta wancan ma ba ta yi mana komai ba balanta na wannan mu dai ana neman a takurawa jama'a duniya ne a saka su cikin wani kangi kamar yadda aka saka mu a cikin wancan muna cikin halin haula to muna neman gudunmuwa Allah ya sauƙaƙe wannan masifa da duniya take neman mu da ita
fargaba ita ce yawanci duk abin da matakan da gwamnatoci za su dauka akan jama'a mutane ba za su ruwa saboda gwamnatoci wancan kara an ta alƙawarin cewa za a ba jama'a abinci za a taimaki jama'a kuma daga karshe abin ya zo bai yi don haka yanzu ana cewa ma za a kula jama'a mutane ba za su ruwa ba don haka kawai abin da za a ci gaba da matakan kariya wanda za a iya yi jama'a su yi amma maganar kulle bai yi ba a wannan kara
wannan cuta da Allah ya kawo mana ta je ji yau ga wata sabuwa kuma an ce ta zo to mu wannan dai ya kamata a fito amma mutane bayani saboda wannan cututtuka dama can akwai irin su yanzu gashi zamani ya zo yau a ce wannan
kwanan ba ana maganan corona yanzu kuma ana maganan omicron ne an za a samu mafita daga wurin ubangiji to alhamdulillah duk abin da hukumar lafiya ta ce akwai shi to kafi mutu akwai shi tabbas ba ƙarya ba sai dai mai fatan Allah sa mu ga wuce ta lafiya
Dika yadda muke kallon wannan cuta ta Omicron ko kuma wato cutar sarki wannan bashi ko kuma corona sabo samfuri da aka samu a halin yanzu cuta ce kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana ta duniya mai hadari to hakika akwai bukatar Najeriya ita ma ta kan da garki na tabbatar da garin cewa an yi rigakafi yadda ya kamata domin a kiyaye ƴan Najeriya daga kamuwa da wannan mugunyan cuta ta sarki wannan bashi
Na kuma zanta da Dr. Abubakar Ibrahim Zaria, shugaban sashen nazarin zamantakewar jama'a na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Inji shin komi zai iya cewa game da tababar da jama'a suke yi dangane da rigakafin wannan cuta?
Yanzu ka san labari yana da saurin yaduwa ba irin da ba. To idan abubuwa irin wannan sun taso, akwai abin da Turawa suke ce ma conspiracy theories, wato wasu labaru na kanzan kurege. Wanda za a yi kokarin a tunkuɗa wani abu ko a tabbatar da wani abu. To irin waɗannan labaru suna kewayawa tsakanin al'umma sai ka ga abin da yake ma zai yi amfanin al'umma wani labari wanda zai tunkuɗa abin yana iya zuwa su yadda da shi.
A irin wannan yanayi, me shawara gare mu?
Ni shawaran da zan bamu a nan shi ne tunda ba mu da cibiyoyin bincike masu zaman kansu kaga muna da matsala to yana ganin abin da ya fi mana sauki idan akwai abin da zai kare mu daga dukkan wani tsoro ko abin da zai cutar da mu aka ce gashi to ya fi mana sauki mu dauke shi da a ce za mu dauki a wanda ya karyata shi wannan shi ne ni a matsayina na mai bincike na ga ya fi dacewa da al'umma irin tamu kuma abin da ke so jawo hankalin jama'a nan shi ne yawan waɗanda aka yi ma allurar rigakafin nan sun fi samun kariya daga wannan cutar fiye da waɗanda ba a yi ma ba. Mutum ka ga bincike ya tabbatar da wannan ashe ya fi mana kyau mu ɗauki sauna da waɗanda aka yi musu ɗin kuma bisa ikon Allah suka samu kariya fiye da waɗanda ba a yi ma ba kuma suka fada cikin wannan haɗari ɗin.
Halin yanzu dai ana wayar da kan mutane game da ɗaukan duk matakai don kare kansu game da wannan sabuwar cuta. Sanisha Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida Sani Sha'ibu Malumfashi.
yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Da ake ci gaba da yada jita-jitar yiwuwar komawar shahararren dan wasan Liverpool Mohamed Salah zuwa kungiyar Barcelona ta kasar Spain. Dan wasan ya bayyana cewa yana fatan ci gaba da kasancewa a kungiyarsa ta Liverpool har zuwa karshen rayuwarsa ta kwallon kafa. Rahotanni da sun bayyana cewa sabon kocin kungiyar ta Barcelona Xavi Hernandez ya bayyana bukatar samun Salah dan kasar Masar mai shekaru 29 domin karfafa kungiyar. To sai dai Salah ya bayyana cewa yana jin dadin zamansa a Liverpool, inda yanzu haka yake shirin rattaba hannu kan kwantiragin tsawaita zamansa a kungiyar a daidai lokacin da kwantiragin sa na yanzu yake karewa a shekara ta 2023. Hukumomi a kasar Italiya sun soma binciken kungiyar Juventus kan zargin saba dokokin da suka danganci sha'anin kudade da ke da alaka da sayan 'yan wasa 62. Duk da yake dai kungiyar ta musanta aikata ba daidai ba a wata sanarwa da ta fitar, to amma ta ce tana ba da cikakken haɗin kai ga jami'an da ke gudanar da binciken. A can bai dai an taɓa yanke wa ƙungiyar hukuncin fitar da ita daga gasar Serie A zuwa Serie B. Aka kuma kwace mata kofunan gasanni biyu na Serie A ɗin da ta lashe bisa samunta da hannu a laifin coge a alƙalancin wasa. Masoya ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan kamun ludayin sabon mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Ralf Rangnick. Bayan da ya soma da nasara a wasansa na farko da kungiyar a jiya Lahadi, Rangnick ya maye gurbin Ole Gunnar Solskjaer wanda kungiyar ta sallama makonni biyu da suka gabata a matsayin kwankwariya na tsawon watanni 6. A wasarsa ta farko ta gasar Premier da kungiyar ta sami nasarar doke Crystal Palace da ci 1 da nema, lamarin da ya faranta ran magoya bayan kungiyar wanda a can baya suka yi ta kiran da a sauya koci.
A sunana Umar Faruk Bukuyum. Mu a hakikanin gaskiya magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United mun yi maraba, mun yi na'am, kuma mun ji daɗi, mun amince da zuwan wannan sabon koci namu Rangnick, duk da yake dai zai yi riko ne na zuwa wata 6. Amma kamun ludayen da muka ga ya fara, an ce kyakkyawan safiya tun daga maraicinta ake ganewa. So gaskiya wasan da aka buga jiya tsakaninmu da Crystal Palace wasa ce wadda ta kayatar da mu, amma masu kididdiga ma sun yi bayanin cewa an dade ba a ga Manchester ta yi irin wannan wasan ba tun lokacin Sir Alex Ferguson. Ma'ana a rike wasa, a rika turawa gaba, yan gaba suna ja, ana kai harahari. Abu na gaba kuma shine a yanda mu gaskiya muka ga yanda kamu ludayin shi, to muna tunanin cewa ma koda ma wannan watashin da ta kare, ma'ana kakan wasan ta kare, ana iya barin shi ci gaba. Mu dai mun gamsu da yanayin yanda yake horar da 'yan wasa, tunda ba karamin koci bane, kocin kwatawa fa ake ce mishi. Shi ya koya ma Jurgen Klopp yanda ake koyar da 'yan wasa, shi ya koya ma Tuchel. To ainihin wannan babban koci ne, ba karamin koci ba.
Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗi cewa kasar na shirya asibitocinta don kwantar da ƙarin marasa lafiya, yayin da nau'in coronavirus na Omicron ya sa kasar tsunduma cikin yanayin yaduwar cutar kamar wutar daji karo na 4. Kafofin yada labaran Amurka sun ce ana sa ran cikin wannan makon gwamnatin shugaba Joe Biden za ta sanar da ƙauracewa zuwa wasannin Olympics na hunturu na shekarar 2022 da ke tafi a Beijing ta bangaren diplomasiya. Gwamnatin sojan Myanmar ta yankewa shugaba Aung San Suu Kyi da aka hanbarar da gwamnatinta hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 4 a yau Litinin, saboda tada husuma da kuma saba matakan kariyar COVID-19, abinda wani mai magana da yawun gwamnatin kasar ya fadawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan.
Taman sauraro baki ɗayan abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.